إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين حق أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bayyare mai tarin albarka a wannan masallaci Masjid Aisha a wannan anguwa ta Nuwo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna uku ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 20 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul muzammil wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wasbir ala ma yaqulun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا
الله ما دوكا كين سركي كيتشا واصبر على ما يقولون كي هكوري أكان أبند سكي فدا واهجرهم هجرا جميلا kuma ka kaurace musu kauracewa mai kyau wadarni wal mukaddibina kuma ka barni da waɗanda suke ƙaryatawa ulin na'amati ma'abuta ni'ima wa mahilhum qalila kuma ka saurara musu kadan inna ladaina Allah ya ce lalle mu muna da ankalan muna da turakai na darne duk wani wanda bai yi imani da Allah ba wa jahima kuma muna da wutar jahim wa ta'aman dha ghussatin kuma lalle a wajen mu akwai wani abinci mai shaki wuya wa azaban alima kuma akwai azaba mai radadi yawma tarjiful ardu wal jibal ranar da duwatsu da ƙasa za ta gilgiza wa kanatil jibalu kathiban mahila kuma duwatsu za su kasancewa rairene tibis inna arsalna ilaykum rasulan Allah ya ce lalle mun aiko wani manzo zuwa gare ku shahidan alaikum yana mai ba da shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika wani manzon zuwa ga fir'auna fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzon fa akhadnahu akhdan wabila sai muka kama shi kamu wanda yake mai tsanani fa kaifa tattaquna Allah ya ce takaka za ku iya kare kanku in kafartum idan kuka kafirce mushi yawman yaj'alul wildana shiba ranar da ƴan yara za su kasancewa da furfura. As-sama'u munfatirun bihi, Allah ya ce sama za ta tsatsage saboda yinin wannan ranar. Kana wa'duhu maf'ula, lalle alƙawalin Allah ya kasance abun aikatawa ne. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ce mushi ya hakuri game da abun da kafirai za su gai wa'anda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Allah ya ce kuma kada ya dame shi cewa suna fantamawa a duniya suna morewa. Idan an tashi ranar tashin alkiyama, Allah madaukakin sarki ya musu tanadi na azaba kala-kala. Allah ya ci gaba da bada labarin abin da za ya faru a cikin wannan yinin na tashin hankali, shine cewa da ƙasa da duwatsu za su girgiza, kuma duwatsu a wannan rana duk da kaburinsu da taurinsu, Allah madaukakin sarki za ya maida su yanda kasan wani gari ne wanda yake mai tabshi sosai. Allah ya ci gaba da bada labarin abin da za ya faru na tashin hankali da na firgici a cikin ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa a wannan ranar ne idan mace mai ciki ta aihi yaro, a lokacin nan da aihuwar shi za ya tashi da hurhura, ko ko yara ƴan ƙanana waɗanda suka rasu, to idan Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama, za ka gansu da hurhura saboda firgici da tashin hankali da wannan ranar za ta kasance a ciki. Allah ya bada labarin cewa ita kankanta sama za ta tsatsage saboda tashin hankali na wannan ranar. Allah ya rufe ayan da cewa inna wa'dahu kana maf'ula, lalle alƙawalin Allah ya kasance abu ne wanda tabbas zai zo, abu ne wanda zai cika, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditha. To da abun da Allah madaukakin sarki ya bada labari wanda za ya faru na tashin hankali da na firgici a ranar tashin alkiyama ba wai filin bane, ba wai Allah yana gayi bane saboda ba zai iya cikawa ba. A duk abun da kaji Allah ya gayi za ya faru a cikin alkur'ani mai girma a ranar tashin alkiyama, to ko ka yarda ko kakka yarda wannan abun za ya faru. Allah madaukakin sarki yake cewa wasbir ala ma yaquluna, Allah ya ce kai hakuri game da abun da kafirai za su gaya maka. A wannan ayar wasbir ala ma yaquluna tana da alaka da ayoyin da suka wuce. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin littafin shi da aka fi sani da Tafsirur Razi yake cewa anna muhimmatil ibadi mahsuratun fi amrayn, yace al'amuran bayu dukkaninsu sun kashi kashi biyu ne. Kashi guda shine alaƙan mutum da Allah shi, kashi na biyu shine alaƙan mutum da mutane. To Allah madaukakin sarki ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da za ya yi domin alaƙar shi da Allah ta ƙara girma, domin alaƙar shi da Allah ta ƙara tabbatuwa, shine cewa qum min layla illa qalila, kai tsayewan dare sai dai dan kadan daga cikin shi, aw nisfahu ko rabin dare, aw unqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Allah ya umarce shi da ya qiyamul layli, Allah ya umarce shi da ya karanta alqur'ani dakin-dakin. To kaga wannan abu ne wanda rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tare da Allah za ta ƙara ƙarfi kuma za ta yi kyau. To anan sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi abin da shine ya shahi kaso na biyu, shine alaƙan mutum da mutane. Allah ya ce da shi wasbir ala ma yaquluna, kai hakuri akan abin da suke faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi annabci ya haɗu da cutarwa kala-kala a wajen mutanen shi, a wani sa'in za su ce mishi makaryaci, a wani sa'in su ce mishi dan duba ne, a wani sa'in su ce mishi boka ne, suke cewa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun, suka ce ya kai wannan wanda aka sabkan ma da alqur'ani mai girma, innaka lamajnun, lalle kai mahaukaci ne. Wa qalu wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala alkafiruna hadha sahirun kadhdhab, suka yi mamaki saboda Allah madaukakin sarki ya aika musu da wanda zai musu gargadi. Wa qala alkafiruna hadha sahirun kadhdhab, kafirai wanda ba su yi imani ba suka ce da shi lalle wannan dan duba ne kuma wannan makaryaci ne. To saboda irin wannan cutar wadda irin wa'annan maganganun da suke gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa Allah yake lallashin shi yana bashi hakurin cewa yayi hakuri ga dukkanin wannan abubuwan da za su cewa. haka yana daga cikin cutarwar da suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tarban mutane suna cewa abun da yake karanta musu kawai gatana ce ta tsuniya ce dan haka koda ma yazo ya karanta kada su saurara abun da yake karantawa suke cewa in hadha illa ifku niftarahu wa anahu alaihi qaumun akharuna wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa gatanni ne tatsuniya ce ta mutanen farko fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila dan haka ya samu wani wanda yana karanta mushi wannan tatsuniye shi kuma yana zuwa yana karanta ma mutane wannan tatsuniye yana daga cikin cutarwar da suke yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo yana karanta alqur'ani sai a ce ma mutane kada ku saurara in ma yana karantawa ku zanki mushi kuwa ku zanki mushi ihu saboda ya san cewa ku ba za ku yi imani ba a lokacin da manzo Allah yake karanta alqur'ani sai su ce la tasma'u li hadha alqur'an kada ku saurara ma a lokacin da ake karanta wannan alqur'anin wal ghaufihi la'allakum taghlibuna kuma a lokacin da ake karanta alqur'anin ku zanki in shirme kuna yin wasa kuna yin isgili ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk mutumin da ake ma irin wannan cutar wai to yana da buƙatar wanda zai yi lallashin shi yana da buƙatar wanda zai yi bashi hakuri to shi yasa tun farko Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya qiyamul layl kuma ya zanki karanta alqur'ani saboda idan mutum yana karanta yana qiyamul layl yana karanta alqur'ani to yana daga cikin abun da yake karfafa mushi ya zanki jure ma rayuwa duk matsatsi na rayuwa idan kana qiyamul layl to zaka iya dauka kuma kai hakuri ka ji cewa Allah madaukakin sarki shine ya sharabce ka da wannan amma a lokacin da mutum baya da karatun alqur'ani baya da qiyamul layl baya da wani zikiri wanda yake sa gangar jikin shi ta yi kwari to zaka ga cewa dan abu kadan yana firgita shi dan abu kadan yana sa ya rude to shi yasa Allah madaukakin sarki yake bashi hakuri yana daga cikin cutarwar da suke yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah ibn Amr ibn al-As ya rawaito Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata rana suna zamne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla a cikin Ka'aba sai ga wani mutum da ake ce mushi Uqbatu ibn Abi Mu'aytin sai ga shi yazo wannan bawan Allah yazo ya sa riga shi ya shaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Abubakar Allah ta kara tabbata a gare shi ya ture Uqba yake cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yace kawai za ku kashe mutum ne saboda ya ce Allah shine ubangijin shi to larabawa ba su gushe ba suna cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har shi manzo Allah a karan kanshi yake bada labari yana cewa laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun manzo Allah yake cewa an tsoratar da ni ba dan komai ba saboda ina kira zuwa ga Allah alhali kuma a garin a lokacin babu wani mutum da ake tsoratarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun manzo Allah yake cewa an cutar da ni akan ina kira zuwa ga Allah wa ma yu'za ahadun kuma babu wanda ake cutarwa in ba ni ba manzo Allah yake cewa laqad atat alayya thalathatun min bayni yawmin wa laylatin wa mali wa bilalun ta'amun ya'kuluhu du kabadin illa ma yuwari ibtu bilal manzo Allah yake cewa ni a karan kaina ina yin kwana uku bana da abincin da zani ci bana da abincin da wani mutum mai rai zai iya ci ya koshi to daga yana daga cikin cutar wanda suka ta yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah madaukakin sarki yake bashi hakuri yana cewa wasbir ala ma yaqulun Allah yana cewa ka jure ka daure akan duk abin da za su gaya maka to haka ake so ga duk mutumin da yake da'awa duk mutumin da yake kira zuwa ga ayi imani ga Allah madaukakin sarki dole shi ma sai yayi hakuri saboda tafarki ne na annabawa kuma sun hadu da cutarwa kala-kala annabawa sun hadu da cutarwa kala-kala babu wani annabi sai da aka jarrabce shi annabi Nuhu wanda shine annabin farko da Allah madaukakin sarki ya fara aikowa sai da ya shekara 1000 babu shekara 50 yana kiran mutanen shi zuwa ga su yi imani ga Allah madaukakin sarki amma ba su yi imani ba suka kai suna yi mai rotsi suna baya kashi har sai ya zuma amma idan ya tashi sai ya ce Allah ka gafarta ma mutane na lalle su bu sani ba to wannan duk mutumin da ya koma kissa annabawa zai ga cewa annabawa an cutar da su cutarwa kala kala to haka duk mutumin da yake kokarin ya yi kira zuwa ga da'awa duk mutumin da yake kokarin ya ga an yi wani gyara to dole sai yayi hakuri zaka shi abubuwa marar dadi za a ce ma wawa za a ce ma tana yiwa dan baka da aikin yi ne za a ce ma kaza da kaza to dole sai mutun yayi hakuri in dai Allah zai hana a yi ma wani isgili a wulakanta wani ko a tozar da wani ko a cutar da wani to Allah yana da ikon da zai hana a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka Allah yake bashi hakuri yake lallashin shi Allah yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum Allah yana cewa ka yi hakuri kamar yadda manzanni ulul azmi suka yi hakuri wa la tasta'jil lahum kuma kada ka gaggauta musu azaba a ƙarƙashin wannan wasbir alama ya qulun ibn al-qayyim a cikin littafin shi tariqul hijratain ya kasa hakuri kaso uku yake cewa hakuri na farko shine as-sabru ala ta'atillah mutum ya yi hakuri akan abun da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi Allah ya umarce ka da ka yi sallah ka yi azumi ka bada zakka ka yi hajji ka sada zumunta to ka yi hakuri akan wannan Allah yake cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha Allah yake cewa ka yi hakuri ka hakurantar da kanka tare da waɗanda suke kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bil ghadati wal ashi waɗanda suke kira da safe da waɗanda suke kira da yamma yuriduna wajhahu suna son Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ashe mutumin da yake yin bauta ka tashi ana sanhi ka hito masallaci kai sallah asuba ana tsananin rana kai azumi dan uwanka ya cuta ma amma ka jure ka sada zumunta saboda Allah ne yace asada to wannan mutun za ya samu tagomashin lada kada ka dobi abunda za a gaya ma ka dibi mi ke akwai wajen Allah madaukakin sarki na lada haka ibn al-qayyim yake cewa hakuri na bi shine as-sabru amma asiyatillah bil imsaki anha shine mutun yayi hakuri akan jure zuciyar shi akan abunda Allah madaukakin sarki ya hana duk abunda aka ce Allah madaukakin sarki ya hana to mutun yayi kokari ya hakurtar da zuciyar shi akan wannan to lokacin da mutun yake rike zuciyar shi akan saba ma Allah shi ma yana cikin ibada Allah madaukakin sarki za ya bashi lada Allah madaukakin sarki da ya saka ka mishi da gida aljanna hakuri na uku shine as-sabru ala aqdarillah mutane su yi hakuri akan abunda Allah madaukakin sarki ya kadarta musu na rayuwa Allah ya sharafce ka da konewar dukiyarka Allah ya sharafce ka da karamcin kasuwa Allah ya sharafce ka da rashin aikin yi Allah ya sharafce ka to mutun ya yi hakuri Allah ya sharafce ka da ayaya wanda ba su da tarbiya mutun ya yi hakuri Allah yake cewa wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin Allah yace alladheena idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah yace zamu jarabce ku da abubuwa daban-daban zamu jarabce ku da yunwa zamu jarabce ku da karamcin rai zamu jarabce ku da karamcin kudi zamu jarabce ku da tsoro Allah yace amma ka ba masu albishir kamba masu hakuri albishir sune alladheena idha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sune wanda idan musiba ta same su mutun na farko koko halit koko wanda suke kaima kukan su na farko shine Allah madaukakin sarki sai su ce inna lillahi ba su jingina ma kowa ba su ganin cewa su wane ne suka sabbaba haka ko su wane ne suka aikata mun haka suna maida al'amarin su ne zuwa ga Allah Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna Allah ya ce wa'annan suna da gaisuwa suna da addu'o'i daga wajen ubangijin su wa rahma kuma suna da rahama Allah ya ce wa ulaika humul muhtaduna kuma wa'annan sune shiryayyu to wa'annan shine kashakashan hakuri da ibn al-qayyim ya zana a cikin littafin shi wannan ayar kuma wasbir alama ya quluna kai hakuri akan abin da suke fada wannan ayar tana tattaro mana dukkanin rayuwar mu dukkanin rayuwar da muke yi dan adam dole sai ya hakuri mutum dole sai ya hakuri da ɗan dangin shi dole sai kai hakuri da gidanka dole sai kai hakuri da ayyanka dole sai kai hakuri da abokanin hulda Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah yakan cewa muna sa shashan ku ya kasance ma wani shashe fitina ne Allah ya ce muna yin haka ne dan mu ga wai za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba idan Allah ya ga dama sai ya jarabce ka matarka ta zaman mafitina idan Allah ya ga dama sai ya jarabce ka danka ya zaman mafitina idan Allah ya ga dama sai ya sa abokinka ya zame mafitina idan Allah ya ga dama sai ya sa dan uwanka ya zame mafitina to Allah yana yin haka ne dan ya ga wai atasbiruna zamu yi hakuri da junan mu koko ba zamu yi hakuri da junan mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda bai yi hakuri da wannan al'umma ba lokacin da aka fito daga yakin Taif mushrikai suna jihon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi ana jihon sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata asira zaka ga cewa takalmin su suna cika da jini amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai addu'a bai ce Allah ya halaka wannan al'umma mala'ika yazo ya tambaye shi in ka ba mu dama a sabko musu duwatsu nutliqu alaihim al-akhshabain mala'ika yazo ya ce in ka ba da dama a turo musu dutse ya tarda su ya halaka su manzo Allah ya ce a a kyale su kada a yi musu haka har dai daga cikin sahabban shi yana cewa yanzu manzo Allah suna jihon mu hajjini yana zuba ga takalman mu kuma kana da damar da zaka yi addu'a a halaka su kuma kai ka kiya wannan sahabin yake ce mushi ayyu rahmatin hadha wai wata irin rahama ce wannan ke tattare da kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce mu aiko ka basi rahama ne kai ga dukkanin halikai to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hakuri ba da yanzu wannan al'umma sai ya rushe ta da hannun shi idan yayi addu'a shikenan sai Allah ya halaka wanda ba su yi imani ba da wanda suka yi imanin gaba da shikenan addinin ya kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri to haka in mutum bai hakuri ba a rayuwa shi kanshi yana iya rushe kanshi idan baka yi hakuri ba sai ka rushe kanka ka rasa abokiyar zama a duniya saboda duwar da aka kawo ma kwana ɗaya wata biyu wata uku ka rabu da ita haka idan baka yi hakuri da danka ba sai ka rushe kanka sai ka mai addu'a ya ida lalacewa kuma idan ya lalacewa ke kasa kai ke kasa haka idan mutum bai hakuri ba sai ya rushe family shi saboda amma abu kaza ka yi hakka ka ki hakura a tattaro suwana da suwana a zo a ce da Allah ka yi hakuri amma ya ce shi dai ba zai zumunci da shi da suwana ya yanke to ana so ga dan adam ya koyi hakuri idan mutum ya koyi hakuri hakuri baya da wani sakamako a wajen Allah madaukakin sarki in ba aljannatayya ba galibi Allah madaukakin sarki yana gayyace idan mutum yayi kaza zan bashi lada kala kaza idan mutum yayi kaza zan bashi lada kala kaza amma akwai wahala kaji Allah yana cewa zan bada lada kaza ga mutumin da ya hakuri Allah yake cewa fasbir innal aqibata lil muttaqina Allah yace ka yi hakuri karshen na masu tsoro ne na masu tsoron Allah madaukakin sarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr manzo Allah yake cewa duk mutumin da aka bashi hakuri to an bashi wani alkhairi wanda ba kowa Allah madaukakin sarki yake bashi ba Allah yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab duk mutumin da yayi wata ibada zaka ji an ce nudha'if lahu zaka ji an ce lahu ashru hasanat zaka ji an ce yana da lada 10 yana da lada 20 yana da lada 100 amma Allah cewa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana sakan kama masu hakuri ba tare da an kil ba tare da an kilga ba bighairi hisabin su kwaran ya musu kawa ake zubawa kawa ake sai inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ce ya isa haka to shi yasa ana so dan adam ya koyi hakuri a rayuwar shi idan ka lura a rayuwar mu bamu da hakuri kowa da an taba shi zuciyar shi a kusa take yanzu ka bi hanya ka dan hawo moto kai ma wani ba daidai ba za ka sha mamaki za ya tsine ma uwayenka saboda ka mishi ba daidai ba idan mutum hulɗa ce ta kasuwa ta hada ku dan abu kadan za ka ji su sai ko misariya dan abu kadan za ka ji su sai su dan uwa da dan uwa za ka ji su ga su can gaban alƙali za su sha alƙur'ani to yana da kyau mu koya mu zuciyar mu yin hakuri da juna Allah yake cewa wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiq yuriduna wajha Allah madaukakin sarki yake cewa hajirhum hajaran jamila kuma ka kaurace musu kauracewa mai kyau ita ce kauracewa wanda babu cutarwa a ciki kauracewa wanda babu ramuwar gayya a ciki kauracewa wanda babu mataki mutum baya dokan mataki a wannan kauracewa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kaurace musu su mushrikan larabawa tunda suna cutar da shi suna ga mai bakaken maganganu hatta kai su zo su shake su su cutar da sahabban shi to ya kaurace musu ya koma gefe su ma su koma gefe ya ci gaba da da'awan shi wannan ayar wa hajruhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau anan wasu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar Allah ya shafe ta mansuha ce saboda ayar da ta sabka a cikin suratul baqara Allah a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yana cewa waqtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa to wasu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar wannan jumla wahjurhum hajaran jamila an shafe ta ne da waccan aya wadda ta sabka a suratul tauba sai ya kasance yanzu babu wani alhajrul jamil babu wani kauracewa mai kyau kawai za a yake su ne al-imam fakhruddin ar-razi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa hadhihi al-ayatu inma nazalat qabla ayati al-qital yake cewa wannan aya an sabko ta ne kamun Allah ya sabkar da ayar qitali summa nusikhat bil-amri bil-qital sannan aka shafe ta da cewa an goge ta da aya mai nuna cewa a yaki kafirai yake cewa wasu kuma malaman suka ce bal dhalika huwa al-akhdhu bi idhnillahi fima yakunu ad'a ila al-qabul fala yaruddu an-naskhu fi mislihi wa hadha huwa asah yake cewa wasu malaman suna cewa aya ce wadda Allah madaukakin sarki ya rige ya goge ta da ayan da ta sabka a cikin suratul tauba wanda suka tai akan cewa sura ce aya ce mansuha akwai muqatil bin sulaiman da ibn hazm a cikin littafin shi an-nasikh wal mansukh da al-imam al-wahidi a cikin littafin shi na tafsiri da ibn atiya a cikin littafin shi na tafsiri da ibn al-fars da ibn al-jawzi wannan malaman dukkan sun tafi cewa akan wannan aya wahjurhum hajaran jamila aya ce wadda an goge ta da aya wadda take a cikin suratul tauba amma al-imam fakhruddin ar-razi yake cewa a'a Allah ya bar hukuncin ne musulmai sai su duba su ga me ke gyara su suna da karfin da za su yi yaki to sai su dai su yaki ba su da karfin da za su yaki kafirai to sai su kaurace su koma gehe su yi addinin su saboda kada su je wajen yakar kafirai kuma tunda ba su da karfi a kashe su duka sai ya kasance yanzu babu wasu musulmai wanda za su bauta ma Allah a doran kasa to fakhruddin ar-razi yana ganin mutum zai musulmi za su yi aiki ne da abin da yake daidai idan musulmi sun yi karfi sai su yi yaki idan musulmi ba su yi karfi ba sai su koma gehe su yi addinin su saboda kada su je wajen yaki kuma a kashe su haka ibnu baz a cikin littafin shi majmu'u fatawa yake cewa wasu da yawa daga cikin malamai sun tahi akan cewa aya ce wadda an shahida wasu kuma suna cewa aya ce wadda ba a shahida ba yace amma musulmai suna da zabi a kalkashin wannan aya sai musulmai su duba su gani shin wai suna da karfin da za su yaki ko ba su da karfin da za su yaki in suna da karfi na su yaki kafirai to su yaki kafirai in ba su da karfi sai su koma gefe su yi addinin su koko suna da karfin da za su yaki wa'annan amma ba su da karfin da za su yaki wa'annan to sai su yaki wa'anda suke da karfin yakasu wa'anda kuma ba su da karfin yakasu sai su yi hakuri su koma gehe su yi addinin su yake cewa wannan kuma sai a bar hukuncin a kalkashin mutumin da yake shine sarki na musulmai a wannan lokacin shi zai ya dubawa ya gani shin musulmai su yi yaki ko kas su yi yaki shi ma ba zai yi bane akan san ran shi ya san cewa babu karfi yace kawai a je a yi yaki a kashe masu imani a'a dole sai ya duba ya gani menene ke akwai na karfi in akwai karfi a je a yi yaki in babu karfi kuma a yi hakuri a zamna shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa hajruhum hajaran jamila kada ku kaurace musu kauracewa mai kyau shi yasa yake cewa wannan shine abinda al-imam ibnu taymiya ya tafa akan shi shine abinda al-imam ibnu baz ya tafa akan shi a kalkashin littafin shi na tafsiri yake cewa a kalkashin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa saboda akwai wata ka'ida wadda malaman usul suke cewa annahu la yusara ila an-naskh illa inda ta'addur al-jam' bayna al-adilla sai in an kasa hadawa ne akan abu guda bi tukwana ake cewa wannan ayan mansuha ce wannan kuma ba mansuha bace to masu imani kuma suna iya hadawa akan abu bi idan an yi karhin su sai su koma gefe su yi addinin su idan suna da karfin da za su yaki kuma sai su koma su yaki saboda kalmar Allah ta tabbata a dauran kasa al-Imam az-Zarkashi a cikin littafin shi al-Burhan fi ulumil Qur'an yake cewa bayan ya kore cewa wannan aya ba mansuha bace aya ce wadda tana nan musulmai za su yi aiki da ita har gobe yake cewa walaysa binaskhin yake cewa wannan aya ba a goge ta ba wa innaman nasku al-izalatu hatta la yajuza imtithaluhu abadan yake cewa abunda ake ce ma an goge aya shine ayar da ba a yin aiki da ita har abada alhali kuma wannan aya ce wadda muna yin aiki da ita a kalkashin wannan shine bai kamata karamar kasa ba ta musulmai ta ja hada ga wata kasa babba ta kafirai wanda za ta halaka su misali mu yanzu a dan karamin karhin mu ba za mu ce za mu hada da Amerika ba mu yanzu a ce dan karamin karhin mu ba za mu ce za mu hada da Faransa ba ba za mu ce za mu hada da Rasha ba a wa hajirhum hajaran jamila sai mu kaurace musu kauracewa wadda take mai kyau kauracewa wadda babu zambu a cikin ta saboda mu zamna lafiya mu yi addinin mu yana daga cikin rishin fiqihu na shanin addinin musulunci a samu yar karamar kasa tana yaki da babbar kasa karamar kasa ta musulmai ta jawo hada har akai ga gabzawa da babbar kasa ta kafirai wanda yana nuna cewa kuma za a kashe yawan musulmai to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa hajirhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa wadda take mai kyau Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nisa fa'arid anhum wa izhum ka kauda musu kai wa hajiruhum kuma ka kaurace musu a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa fa'arid amman tawalla an dhikrina Allah ce ka kauda kanka da mutumin da ya juya baya akan ambatan mu walam yurid illa alhayata ad-dunya kuma bai so ba komai sai rayuwa ta duniya to a kalkashin wannan alhajru ka kurace ma mutum a shari'ar musulunci ya kashi kashi biyu kashi na farko shine hajru tark shine ka bar mutum lokacin da yake saba ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa qannazzala alaikum fil kitabi Allah yace a hakika an aiko muku a cikin littafi an idza sami'tum ayatillah idan kuka ji cewa ana karanta ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce mata wayustahza'u biha ana ma Allah isgilanci fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi to kada ka zamna tare da su har sai sun kasance suna yin wani labarin wanda ba wannan ba a kalkashin wannan misalin shi kana zamna tare da mutum amma yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so shara'a bata baka damar ka zamna tare da shi ba har sai ya bar wannan magani koko kana tare da mutum amma idan ya zamna yana zagin mutanen kirki yana zagin malamai ahlus sunna koko kana tare da mutum idan ya zamna yana sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shara'a bata baka damar ka zamna da shi ba dole zaka kaurace mishi hatta ya khudu fi hadisin ghairihi har sai ya bar wannan zancen ya dawo akan wani zance na daban to shi yasa kake ganin ahlus sunna wal jama'a suna da sakati anan wai kana ganin wayewa ne kai kana ahlus sunna amma abokin ka dan shi'a ne ko abokin ka dan bid'a ne ko abokin ka dan qur'ani ne zalla ko abokin ka dan kaza ne zalla ko abokin ka dan qalaqato ne ko abokin ka dan mandiri ne a'a ahlus sunna wal jama'a yana zamnawa ne da ƴan uwan shi ahlus sunna wal jama'a kai zamna da su kai kawanceceniya da su kai abokantaka da su amma duk mutumin da baya da aqida irin taka to lokacin da yake zagin aqidar ka kada ka zamna tare da shi Allah yana cewa ka bar su kada ka zamna tare da su akwai nabi shine hajrul uquba shine misali mutun ne kuna hulda da shi amma yana saba ma Allah madaukakin sarki mutun ne kana hulda da shi amma yana daura layu mutun ne kana hulda da shi amma in an zamna yana zagin wannan ya zage wancan baya da aiki sai gulma mutun ne kana hulda da shi amma yana cin amana mutun ne kana hulda da shi amma baya ganin darajar manya to nan shari'a ta baka dama sai ka kaurace mishi saboda me yasa saboda ka ladabtar da shi ya dawo ya bar wannan abu kwana bi kawai sai aka kabar zuwa majalisa sai a kira ka wani lafiya an ga kabar zuwa kace wallahi ni abun da yasa na bar zuwa din an zo ba ku da aiki sai zagin mutane da cin naman mutane shi yasa na bar zuwa amma in kun bari ni zan zo in zamna a cigaba da zama da ku to wannan shari'a ta ba mutun dama shine ake ce ma hajrul ta'dib ka guji mutun saboda yayi ladabi misali matakka ce ba ta sallah, matakka ce ba ta biyayya ga Allah madaukakin sarki, to wahjuruhum fil madaji, sai ka kaurace mata a wajen barci. Saboda me yasa? Saboda ta samu tayi, ta samu ta dawo akan hayyacinta, ta dawo tana ma da'a ko ta dawo tana biyayya ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurace ma wasu sahabban shi guda uku lokacin da suka bar zuwa yaki ba tare da wani uzuri ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yayi umarni da cewa kowa ya kaurace musu, in suka zo za su zamna akwai mutane a tashi a bar su. Haka in suka karato fadan manzo Allah kowa ya watsi ya bar su. Allah yake cewa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah yake cewa da wa'annan mutanen guda uku wa'anda ka kaurace musu, duniya ta musu kunci, suka rasa ina za su sa kansu, din da suka zo sai a watsi a bar su. Allah ya ce summa taba alaihim liyatubu, dama abunda ake so su yi na dama su tuba, kai ma ka yafe musu, kuma Allah madaukakin sarki ya yafe musu. To duk mutumin da ka san kana da tasiri a rayuwar shi, to kana iya kaurace mishi domin ka jawo hankalin shi ya bar wani saban Allah da yake yi, ko ya bar wani aiki mummuna da yake yi. Kuma wannan da Allah madaukakin sarki yake cewa wahjurhum hajaran jamila, ka kaurace musu kaurcewa mai kyau. Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa a karkashin mujalladi na 20 safha ta 376 yake cewa wannan ladabi ne na rayuwa Allah yake koya mana, dattako ne na rayuwa. Kana zamna da mutum baya ganin girmanka, kana zamna da mutum yana cin mutuncinka, kana hulɗar kasuwanci da mutum amma yana cin amanarka, baya baka kuɗinka sai ka ga dama, to wahjurhum hajaran jamila, ka kaurace mishi kauracewa mai kyau ba tare da ka maida mai da mugun nihi ba. Mutum ne ya zalunce ka, ya zagi uwayenka, sai ka kaurace mishi, sai ka bar hulɗa da shi, ba sai ka zage shi ba kuma kai ma ka zagi uwayen, kun zagi uwayenku ku duka. Mutum ne kai hulɗa da shi ta kasuwa ya cuce ka, to ba zuwa za ka yi ka sa a rihe shi ba, abinda za ka yi kawai ka kaurace mishi, kasuwa ce ko kawai ka bar bashi kayan ka sai ya baka kuɗi. To wannan ladabi ne na rayuwa. Shi yasa alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa sanulqi alayka qawlan thaqila, za mu ambata maka ko ku za mu sabkar maka da wata magana mai nauyi. To shi alqur'ani ba ibada kadai yake koya mana ba, hatta rayuwar mu ta yau da gobe Allah yana koya mana wannan rayuwar. Allah yake cewa wahjurhum hajaran jamila, ka kaurace ma mutum, idan mutum ya cuta maka wannan littafin shi ne daban. Idan an tashi ranar tashin alkiyama za a rubuta wane matuci ne, kai ma littafin ka daban, dan haka kada ka yi cuta saboda kowa ya zama matuci ne, kada ka yi algushi saboda kowa ya zama yana algushi, kada ka yi yaudara saboda kowa ya zamanto yana yaudara. A'a, za ka ji ana cewa abin ya zamanto ruwan dare, a'a bai zamanto ruwan dare ba sai wanda ya zama makanshi. Kowa yana da littafin shi, wanda ya kyautata maka ka kyautata mishi, wanda ya cuta maka ba a yi umarni ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya maida martani ga abin da aka cuta mishi da shi. Wahjurhum hajaran jamila, abin da ake so ga mutum ya kaurace. Wata rana wasu suka wuce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alayka, suka ce mutuwa akan kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ce wa alaikum. Aisha tana gefe tace kuma mutuwa ta tabbata a gare ku da kaza da kaza da kaza da kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya aike ki, tace ba kashin abin da suke cewa. Manzo Allah ya ce mata ba a mai da sharri da sharri, mutum in ya ma sharri kanshi yamma, in ya kyautata mama kanshi yayi ma, amma kai mi za kai? Mutumin da ya cuce ka ya yaudare ka, to kuma baya daga cikin imani a same ka, kuma gobe kana hulɗa da shi. Saboda la yuldaghul mu'minu fi hujrin wahidin marratayn, shi mai imani ba a saran shi a rami guda so bi. Mutum ne ya zalunce ka, to sai ka raba kayanka da shi. Mutum ne ya ci amana ka, sai ka raba kayanka da shi. Mutum ne ya zagi uwayenka, sai ka raba kayanka da shi. Bai zamanto kai ma dole sai ka maida mai da abinda yayi maka ba. Allah yake cewa wadarni wal mukaththibina ulil ni'amati wa mahiluhum qalila, Allah ya ce ka barni da wa'anda suke ma'abuta ni'ima, wa mahiluhum qalila, kuma ka saurara musu lokaci dan kadan. Anan malaman tafsiri suka yi fassara guda biyu. Fakhruddin Ar-Razi yake cewa darni wal mukaddibina ulil na'amati wa mahiluhum qalila, yake cewa mahiluhum qalila, ka saurara musu a rayuwarsu ta duniya. Duk mutumin da bai imani da Allah ba, to ko shekara 1000 yayi rayuwa ce ɗan kadan zai tardo rayuwa wanda ta fi wannan yawa. Yake cewa magana ta biyu shine lokacin da aka zo yakin Badr, Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya kakkashi da yawa daga cikin kafirai. To wadarni wal mukaddibina qulin na'amati wa mahilhum qalila, kabarni da wa'anda suna jin cewa su suna da kudi, wa'anda suna jin cewa su suna da fada'ai, kai wa'azi ka ce kaza bai halatta ba saboda an fi ka karhin mulki sai a sa a daure ka, ko saboda an fi ka magana wajen sarki sai a sa sarki ya baka kashi. To wadarni wal mukaddibina, kabarni da su. Allah madaukakin sarki yake cewa mahilhum qalila, kuma ka saurara musu sauraro dan kadan. Allah madaukakin sarki yana jiran su a madakata. Allah yake cewa man kafara fala yahzunka kufru, Allah ce duk wanda ya kafirce to kada kai bakin ciki saboda ya kafirce. Ilaina marji'uhum, Allah ce a wurin mu ne makomarsu. Fa nunabbi'uhum bima amilu, sai mu ba su labari akan abinda suka kasance suna aikatawa. Inna Allaha alimun bi dhati sudur, Allah masani ne ga abinda yake a cikin ga abinda yake cikin zukatansu. Allah ya ce numatti'uhum qalilan, Allah ya ce za mu jiya musu dadi ne dan kadan. Thumma natarruhum ila azabin ghalid, sannan kuma mu tura kiyansu zuwa ga azaba wadda take mai kabri, ga azaba wadda take mai tsanani. Allah madaukakin sarki yake cewa inna ladaina ankalan wa jahima, Allah ya ce mu mun tanada musu turaku da abubuwan da za a darme su da su a ranar tashin alkiyama. Wa jahiman, idan aka ce alhujma a yare na larabci shine wuta wadda take ci balbal, shi yasa Allah madaukakin sarki yace za a yi musu turakai, sannan a kawo wata wuta wadda tana ci balbal a jona su. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Allah yake cewa waja'an in idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabuna fil hamim thumma fin nar yusjarun, Allah yake cewa mun sanya musu sarka a wuyansu, sannan mun sanya musu sarka a kafafuwansu. Allah ya ce fil hamim thumma fin nar yusjarun, za mu sanya su a cikin wuta sannan kuma za su wulakanta a cikin wannan wutai. Allah yake cewa wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima, Allah yake cewa mun tanada musu a cikin wuta abinci wanda yake shaƙe wuya, wa adhaban alima, da azaba wadda take mai radadi. Anan Allah madaukakin sarki yana bada labari ne a duk lokacin da ƴan wuta suka nemi abinci sai a ba su wani abinci wanda zai shaƙe su, saboda ya kasance shi ma kala abincin da aka tanada musu abinci ne na azaba. Allah yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, Allah yake cewa mun aiko muku wani manzo mai shaida ne akan ku kamar yadda muka aiko zuwa ga fir'auna wani manzo. Anan idan an tashi ranar tashin alkiyama, da mu da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzo Allah sune za su ba da shaida akan al'ummomin da suka wuce, saboda al'ummomin da suka wuce wanda ba su yi imani ba za su ce ma Allah mu ba a turo mu kowa ba, ma ja'ana min bashirin wala nadhir, za su ce babu wani mai albashiri, babu wani mai gargadi da ya zo mana. Sai Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma shi ya tambaye shi ya ce shin ba a ba da labarin cewa an aiko musu manzanni ba? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa an aiko musu manzanni. Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Sai Allah yake cewa fa asafa fir'auna ar-rasula fa akhadnahu akhdan wabila, sai fir'auna ya saba ma wannan manzon sai muka kama shi kamu wanda yake mai tsanani. To anan jan kunne ne Allah madaukakin sarki yake yi ga kafirran Quraishawa, jan kunne ne yake yi ga dukkanin mutumin da bai imani da Allah ba. Allah baya azabtar da mutane dole sai an aiko musu manzanni, Allah baya azabtar da mutane dole sai an musu alert, dole sai an musu wata alama mai nuna cewa in ba su yi hankali ba azaba tana nan take. To Allah ya halaka fir'aun, fir'aun kuma shine yake kusa ga mutanen Quraishawa a lokacin, saboda bayan an halaka shi ba da jimawa ba, Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. to anan Allah yana jama larabawa hankali ne cewa in haba su yi imani ba abinda ya samu fir'auna na azaba su ma yana iya samun su Allah madaukakin sarki yake cewa kadzabu bi ayatina fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir Allah yake cewa fir'aun da shi da mutanen shi sun karyata ayoyin mu sai muka kama su kamu na mutum na Allah wanda yake mai karfi ne kuma mabuwayi ne to anan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana jama larabawa hankali ne cewa in haba su yi imani ba abinda ya same su abinda ya samu fir'auna to zai iya samun su Allah yake ta fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba Allah ce takaka ne mutun zai iya kare kansa a ranar tashin alkiyama in dai bai yi imani ba alhali ita kuma wannan ranar za ta sa ƴan yara su kasance masu hurhura ne to shi yasa a karkashin wannan aya babu abinda zai sa mutun ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama sai mutumin da ya je ma Allah da imani Allah yake cewa illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya mai imani da zuciya lafiyayya wannan mutumin shine zai tsira a gobe ranar tashin alkiyama amma duk wani wanda za ya cewa za ya saka aljanna duk wani wanda zai cewa ya yi tsaye a saka aljanna ko ya baka wani wuridi to wannan mutumin za ya zalunce ka ne babu wani mutum Allah yana tambaya yana cewa fa kaifa tattaquna takaka za ku iya kare kanku in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba idan kuka kafirce ma Allah madaukakin sarki ranar da ƴan yara za su kasancewa suna da hurhura Abu Sa'id al-Khudri ya dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama Allah yana cewa ya Adam sai Allah ya ce ya kai annabi Adam sai annabi Adam ya ce labbaika wa sa'dai annabi Adam ya ce ya karba amsa kira ya ce girman kujeranka Allah madaukakin sarki wal khairu fi yadayka ya ce dukkanin alkhairi yana cikin hannayenka sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi akhrij ba'athanna sai Allah ya ce mishi ka fuddo ba'athanna sai shi annabi Adam ya ce wa ma ba'athun nar menene ba'athun nar sai Allah madaukakin sarki ya ce min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atin wa tis'in Allah ya ce da shi dukkanin cikin mutananka cikin ƴaƴanka guda dubu to a fuddo kaso 999 kungiya ɗaya ce za ta shiga aljanna wata da'u kullu zati hamlin hamlaha Allah yake cewa a wannan ranan ne kowace mai ciki za ta ashe cikin sa wata ran nasa sukara kuma kaga mutane suna maye wa ma hum bisukara alhali su kuma ba maye suke yi ba walakin na azaballahi shadid kawai azabar Allah ce take da tsanani to wannan yana mai nuna ma cewa babu abunda kakka rufe ido ka bi kowa ka rufe ido ka sa wani mutum gaba in ya ce kai sallah kai in ya ce kai zikiri kai in ya ce kai kaza kai in bai ce ba kai ba kai a'a mutum abunda ake sawa gaba abu shine alqur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne za su sa mutum ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama idan ya je ma Allah da imani amma duk wani wanda za ya labewa cikin zauri ya baka wani abu ko ya baka wani wuridi ko ya nuna ma cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za su ma tsaye a sanya ka aljanna to Allah madaukakin sarki yana jan kunni yana cewa fa kaifa tattaquna takaka za ku iya kare kanku daga wannan ranar wadda rana ce wadda tana cikin firgici wadda rana ce wadda tana cike da tashin hankali Allah yake cewa as-sama'u munfatirun bi Allah ce in ma mutane ba su yarda ba to a wannan rana sama za ta tsatsagewa saboda ranar tashin alkiyama Allah yake cewa kana wa'duhu mafqula da abun da kaje ana cewa Allah ya ce idan aka yi shi za ya saka kawa da aljanna da abun da kaje ana cewa idan aka yi shi Allah za ya saka da gidan wuta duk abun da kaji malamai suna ma mutane hannunsu mai sanda a kan shi to mutum ya yi kokari ya bar wannan abu ba wai kara ce ba za ka yi ma wasu ko kara ce za ka yi ma wata kungiya ko kara ce za ka yi ma wata aqida da kake tafi tare da ita addinin musulunci babu kara kara guda ce shine abun da Allah ya ce ayi abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allah yake cewa kana wa'duhu mafqula alqawlan Allah cikakke ne malamai suna cewa ko da sabani ka ji an cika yawan yi wasu malaman su ce abu kaza mai kyau ne abu kaza bai da kyau to ka guji wannan abin saboda ka tsira da imanin ka saboda ka tsira daga wutar jahannama a gobara na tashin alkiyama Allah yake cewa as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula Allah yake cewa lalle alƙawalin Allah za ya kasancewa abu ne wanda zai cika a gobara na tashin alkiyama anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh